yake daukaka daukaka kuma shine ya aiko manzo mai maka da nagartaccen addini islamiya
ya nakari jahannabi angon aisha baban fadama mutar mai gaskiya
da dasira abinci allah wahidu kun mukhtar baban kasim ahmadu mai daraja ma'aiki sidi muhammadu baban ummul kursum khairul anbiya
ya nakari jahannabi angon aisha baban fadama mutar mai gaskiya
bari in gai da sahabbai fa akwai martaba su suka taimaka wa da muje duk tsanani fa samsam ba su kyale shi ba sun bi rasulukan hanyar islamiya
ya nakari jahannabi angon aisha baban fadama mutar mai gaskiya
baban aisha siddiqu abubakar baban hafiz faruk sayyidina umar abocin sabar haidar sayyidi almazajin jiya
ya nakari jahannabi angon aisha baban fadama mutar mai gaskiya
ya allah gare su ka karo ni ima da ragowar sahabbai duka sun sallama sun bi rasul sun wa islam kaje farar walliya
ya nakari jahannabi angon aisha baban fadama mutar mai gaskiya
ya jama'ar musulmi ne muku sallama baitoci na yowa baban fadama haske bisa haske ni ima bisa ni ima al-muhtar ka mabudin akwai kyawun hali ga iya mu'amala ga kaifin hankali kuma ga tausayi jagoran gaskiya
ya nakari jahannabi angon aisha baban fadama mutar mai gaskiya
jama'a wai su bi Allah daya
iya da Khadija annabi angon Aisha baban Fatima mutar mai gaskiya
mai daraja ma aiki sai yayi murmushi sai ya ce mata aini ne san ba fushi take abun matar nan fa ta amsa mishi daga hanyar Allah babu batun turjiya
ya da Khadija annabi angon Aisha baban Fatima mutar mai gaskiya
hanyoyi da yawa manzo almasu dafa yayi da awa har yaje birnin Taifa a Madina musulunci kuma ya karfafa har yau gashi yake waya duk duniya
ya da Khadija annabi angon Aisha baban Fatima mutar mai gaskiya
ba shakka manzo da akwai kokari gwan aikin Allah san baya jinkiri duk tsanani kan addini zai hakuri shi da sahabbai manyan bayi mai koyi gumman zo mai kyawun sufa mai soyayyar baban Fatima musu dafa mu zama masu halin kirki gaskiya
ya da Khadija annabi angon Aisha baban Fatima mutar mai gaskiya
duk mabiyan manzo lallai ran lahira aljan Firdausi ga tafkin Kausara nan zai jefa ciki ga tafkin Maddara sakamakon biyayyar angon Mariya
ya da Khadija annabi angon Aisha baban Fatima mutar mai gaskiya
makiyan manzo ku jahannama ko hawiya kaji makomarsa ciki